بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وما سكلم منا مكو بركة دا كسن شي ورمو أولنا في ليمي البركة وان دزام ورنك تتونا وأكن جدما زن الله صلى الله عليه وسلم idan nace gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina nufin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin gidansa tare da iyalansa irin yadda ya kyautata musu ya faranta musu aka samu zaman lafiya tsakanin wato shi da iyalansa wajen zaman aure wannan shirye na zuwa muku ne kai tsaye daga gidan talabishin na Africa TV lamba 3 wanda muna fatan Allah Ubangiji ya sa mana albarka cikin wannan tattaunawa ya azurta mu da zakulo da kuma fito da hikimomi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana aikatawa da shi da iyalinsa mun yi wannan ne ba dan komai ba dan kauna ga Annabi din sallallahu alaihi sallama addini ne a gare mu da sansa da yi masa biyayya da yi masa da'a da shine za mu samu shiga gidan aljanna kuma da sansa ake samun shiriya shi sa qur'ani yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin idan kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ku samu shiriya babu abin da yake kan annabi sallallahu alaihi wasallam face isan muku da sako bayyananin isarwa wajibi ne mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam mu masa da'a a cikin dukkan abin da ya umarne mu ya umarce mu mu aikata bisa iya ikon mu da damar da Allah madaukakin sarki ya bamu kuma san annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin usulul iman tushe na imani wanda baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga baya san Allah kenan kuma bai zai bi manzon Allah din ba sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwan da Allah ubangiji ya umarce shi da shi mutum ba zai shiga cikin muminai na ƙwarai waɗanda suka samu kubuta a duniyar lahirar su ba matakar bai zamanto cikin masoya annabi sallallahu alaihi wa sallama ba kuma soyayyar ma ya zamanto san annabi din yafi komai a cikin zuciyar mutum yasa alqur'ani yayi bayani dangane da wajibcin san annabi da kaunarsa da kuma koyi da shi Allah madaukakin sarki yana ba da labari a cikin suratu tauba aya ta 24 qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha habba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin ga musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan har iyayenku aba'ukum iyayenku kuka fi so wa abna'ukum da iyayenku wa ikhwanukum da yan uwanku wa ashiratukum da kuma danginku wa amwalun iqtaraftumuha da dukiyar da kuka tara kuke kokarin hada ta wa tijaratun takhshawna kasadaha da kasuwanci da kuke yi da kuke jin tsoron karyewa wa masakinu tardawnaha da gidajen da kuka zauna kuka yadda da zama a cikin su wadana abuwa guda takwas ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi su kuka fi so sama da Allah da manzon Allah da kuma jihadi saboda daukaka kalmar Allah fatarabbasu to ku zauna ku jira hatta ya ci Allah bi amrihi har sai Allah ya zo da al'amarin sa lalle Allah baya shirye da mutane waɗanda suke fasikai Imam al-Qadhi Iyad a karkashin wannan aya yake kafa hujja cewa yace fa kafa bi hadha haddan wa tanbihan ko wa tanabbuhan wa dilalatan wa hujjatan ala ilzami mahabbatihi wannan aya din ta isa ta zamanto wato abin zaburarwa da fadakarwa da kuma dalili ne da kuma hujja ne akan wajibcin san annabi sallallahu alaihi wa sallama ووجوب فرضها وإظم خطرها واستحقاق صلى الله عليه وسلم لها da kuma aya tana bayani akan wajibcin kuma farlancin san annabi da kuma girman hadarin wato kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko kin san annabi da kuma cancantan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace saboda Allah ya hada tsakanin sa da kuma dukiyar mutum da iyalansa da ƴaƴansa duk abin da ya mallaka yace su suka fi soyuwa a gare sama da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama indai wannan shine ya fi soyuwa a gare ka sama da Allah da manzo Allah to fa tarabbasu hatta yati Allah bi amri to ku zauna ku jira har sai Allah ya zo da ainihin al'amarin sa kuma da garshi Allah yace mutane lalle sun zama fasikai duk waɗanda suka zamantu ba su san annabi sallallahu alaihi wasallama sun zama fasikai da ainihin kin annabin da suke Imam al-Bukhari Allah ya kara masa rahama ya fitar da hadisi sahihi a cikin sayyinsa riwayar Imam Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah yana cewa wallahi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi na rantse muku da rai wanda raina yake hannunsa shine Allah tabaraka wa ta'ala na rantse muku da wanda raina yake hannunsa shine Allah madaukin sarki wallahi dayan ku ba zai yi imani ba hasi ya zamanto ni nafi soyuwa a gare shi mana manzo Allah shi fi soyuwa a gare shi sama da ainihin wato dan da ya haifa da kuma mahaifinsa gabaki daya a wata riwayar har yanzu ta Imam al-Bukhari din duka ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in dayan ku ba zai zamanto yana da imani ba wallahi sai ya zamanto ya fi sona ni din nan yafi kaunata sama da mahaifin shi da kuma dan sa da kuma mutane gabaki daya yan wana duka waɗannan da ayan nan da waɗannan hadisi gabaki daya idan mun lura suna nuna mana wato muhimmancin san annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wajibcin kaunar sa mu so shi mu bi shi mu yi masa da'a saboda haka mu yi koyi da shi a cikin abubuwan da yake gudanarwa a cikin gidansa kenan yanzu wannan magana kamar shimfida ce ake mana dangane da yaya gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake yaya manzon Allah ya rayu da shi da iyalansa a cikin gidansa shine abin da ake so mu fadaka mu lura da shi wato hadisi sun zo da yawa masu tarin yawa da suke magana akan wajibcin bin annabi sallallahu alaihi wasallam a dunkule a bi shi a yi masa da'a dan bin sa kam shine samun wato tsira kuma shine samun ci gaba wata rana Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da Sayyidina Umar ya rike sanin Umar ibn al-Khattab sai yake ce da shi sai Umar sai yake ce da shi ya Rasulullahi la anta ahabba ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka fi soyuwa a gare ni sama da komai fiye in ban da raina wannan Umar ne yake ga annabi ya manzon Allah na fi son ka akan komai amma ban da raina na fi son raina akan ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake ce da Umar la wallazi nafsi bi yadihi wallahi baka imani ba ya Umar na rantse maka da wanda raina yake hannunsa hatta akuna habba ilayka min nafsika asi inna fi soyuwa a gare ka sama da ranka dan ka ji kana son komai kafi suna fiye da komai amma ban da ranka to baka yi imani ba Umar sai yake cewa fa innahu al-ana wallahi la anta habu ilayya min nafsi Umar yace to manzo Allah a yanzu dai ina shaida maka wallahi ka nafi son ka akan komai sama da raina ma gabaki dai manzo Allah yake cewa al-ana ya Umar yanzu ne kai imani ya kai Umar shi ma na hadisi Imam al-Bukhari ne ya ruwaito shi anan gurin abin da ya dame ni nake so mu maida hankali gare shi ya koyan uwana wato ku duba irin yadda sahabbai suka nuna kauna ga wannan bawan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama dole ne imanin ka ba zai zamanto cikin ikken imani ba sai ya zamanto shine yake gaba da kai akan komai to idan an fahince ni kuma ana tare da ni anan to zamu yi a matsayin shimfida ne kenan duk dokar da zamu fada ko abinda zamu fada cewa annabi yana aikatawa da shi da iyalansa a cikin gidansa kuma Allah ya ce mu yi koyi ne da shi lagadkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira haqiqa kikyawun koyi ya kasance gare ku dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda yake tsammanin gamuwa da Allah lafiya mu bi annabi sallallahu alaihi wasallama ga dukkan abin da ya umarce mu bi mu aikata dan mu samu wato tsira da daukaka na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan adam ne amma Allah ya bashi kamala ya bashi daukaka ya bashi matsayin da bai ba wani ba ba wanda yake shakka akan cewa manzon Allah mutum ne na'am qur'ani yayi bayani cewa mutum ne yace qul innama ana basharun mithlukum yuha ilai ga ya musu cewa ya muhammadu ni dinnan basharun mithlukum mutum ne kamar ku mana mai dirin halitta irin taku yana da ido guda biyu hannayensa ya tsubiyar a na dama ya tsubiyar a na hagun haka kafa ma sannan yana ci yana sha yana da hanci yana da baki yana gani yana ainihin saurara kuma yana son abu mai dadi yana kin abin da yake bai da dadi yana jin ciwo yana jin radadi yana rashin lafiya yana zazzabi yana cuta sallallahu alaihi wasallam yana sha'awa kamar yadda kowane dan adam yake sha'awa sallallahu alaihi wasallam yana yin aure yana hayayyafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan iya jin rauni kamar yadda dukkan mutane suke shine basharun mithlukum to amma sai yace yuha ilayya ana yin wahayi kaga basharun laysa ka bashar kenan wato mutun ne amma ba kamar sauran mutane ba sai bada shi ana yi mai wahayi to kaga mu kuma sauran mabiya al'ummar saba ai mana wahayi to kaga annabi ya fifice mu kenan akan wannan yasa wani ke cewa mablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim abinda dai za a faɗa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato bashar ne mutun ne kuma shine khairu khalqillahi kullihim mafi alkhairi a cikin halittan Allah ga baki daya Allah ya girmama shi ya kuma umarni da a girmama shi shi yasa ya wajabta mana mu bi shi mu masa da'a dan bin sa shine bin Allah din tabaaraka wa ta'ala Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim idan har kun kasance kuna son Allah inji Allah in har kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukum Allah ku bi manzon Allah bin manzon Allah shine zai nuna gaskiyar mutum yana son Allah shi kuma in kun bi shi din Allah kuma tabaaraka ta'ala zai so ku kuma wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai yafe muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai to anan abin da ya kamata mu lura shine a ayar kul in kuntum tuhibbuna Allah idan har kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni ka duba wani abun mamaki balaga ta qur'ani in kuntum tuhibbuna Allah idan har kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukum Allah to kuma kuma sai Allah ubangiji ya soku ashe bin manzo Allah zai sa Allah ya soka sannan kuma abu nabi Allah zai gafarta maka zanubinka zamu tsaya nan saboda mu je hutun rabin lokaci sai mun sake dawowa insha Allah Jama'a barkanku da sake kasancewa a karo na biyu insha Allah. Muna bayani dangane da ayar da Allah yake magana cewa abi annabi sallallahu alaihi wasallam bin Allah kuma son Allah yana tabbatuwa ne da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da kuma wata ayar da Allah madaukin sarki cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Hakika kikkyawan koyi ya kasance gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku yi koyi da annabi kaga ku bi shi kenan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ga wanda yake tsammanin gamuwa da Allah da ranar karshe ashe koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama addini ne kuma shine wajibin da aka dora mana ba wanda aka ce ka bi shi sau da kafa makauniyar biyayya da dadi ko ba dadi in ba annabi ba sallallahu alaihi wa sallama shi yasa yace don da yake neman gamuwa da Allah lamai lafiya duk musulmi ne kwarai duk musulmin kirki ko yana so ya gamu da Allah lamai lafiya to sai ka bi annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ka huta wa zakara Allah kaseera Allah tabaaraka wa ta'ala ya ambaci wato abishi abi manzon sa sallallahu alaihi wa sallama a cikin alqur'ani sama da wuri 40 so wannan zama ma da muke ba zai iya ba mu dama mu kididdike wuraren da Allah madaukin sarki yace abin annabi sallallahu alaihi wa sallama wuri ya kai 40 a cikin alqur'ani yasa malamai suke cewa wala sa'adata lil abdi wala najata lahu bawa bai da rabauta bai da kubuta in bai bi annabi ba sallallahu alaihi wa sallama wa may yuti'ir rasula ko wa may yuti'il laha wa rasulahu duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha Allah zai shigar da shi aljannatai waɗanda ƙoramai na gudana a gargashin su wa zalikal fawzul azim wa man yasi laha wa rasulahu wanda ya saba wa Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yata'adda hududahu yadkhiluhu naran khalidan fiha kuma mutum ya ketare dokokin Allah da manzon Allah to haqiqa Allah zai shigar da shi wuta yana mai kaddara madawama a ciki walau azabun muhin kuma yana da azaba ta wulakanci azaba ta tozarta Allah zai wulakanta shi duka wannan dai yana nuna mana wajibcin mu bi annabi din sallallahu alaihi wa sallama kuma bin annabi din shine sababin samun dandanan imani shi yasa manzon Allah yace thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman abubuwa guda uku duk wanda suka kasance suna tattare da shi kowaye shi wannan to lallai zai samu dandanan imani ya kai bawan Allah kana son ka samu dandanan imani to ga abubuwa guda uku da manzo Allah yace ka kula da su an yakuna ko yace yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zamanto da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su suka fi soyuwa a gare ka sama da komai ɗaya daga cikin wadannan abubuwa kenan ya zamanto Allah da manzon Allah su ne a gaba da komai ba wai ya zamanto kana son manzon Allah a baka amma kuma a aikinka ya saba ba kamar yadda da yawa zaka ga mutane suna yi a baka dai su muhammadawa ne a baka dai su masoya annabi ne zaka gansu masha Allah tabarakallah in dai magana baki ne to annabi kan masha Allah amma wallahi a aikinsu ba sabon annabi a auren su ba sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a mu'amalar su ba sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a kasuwancin su ba sabon manzon Allah sallallahu alaihi sallama a aqida su ba su da aqida irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fifita dan adam akan annabi a babin aqida shari'ar su ba irin shari'ar manzon Allah suke bi ba a shari'ar da wasu malaman su suka shirya musu ka dora musu san zuciya da ra'ayi shi suke bi amma ko mutun zai da kikirji yace shi dinnan masoyin annabi ne kuma shi mai kaunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama atarjun najata wa lam taslik masalikahu inna safinata la tajri ala al-yabis yanzu kana san tsira amma baka bi hanyar tsiran ba ka sani ai jirgin ruwa bai taba zuwa ya hauka titi yana kore gudu ba ko ba haka bane ba ba yanda za a ce ga jirgin ruwa yana rusa gudu shi sa imamu al-qadi iyad Allah ya masa rahama yace alamatu muhabbatihi ittiba'u athar sunnatihi alamar san annabi da gaske alamar kaunan manzon Allah da gaske shine abu a ga kana tattabuin athar sunnatihi gurbin sunnar annabi duk abinda annabi yayi umarni da shi ga ka aikata kai sallah irin ta sa yadda yake sallu kama ra'aytumuni usalli kai azumi kaman yadda yake ya koya mutane yadda ake azumi ayi kaza kada ayi kaza aurenka da auren da ƴaƴanka da iyalinka da mu'amala ta gidanka ka tambayi malamai yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rayu da iyalinsa a cikin gidansa ka daina rayuwa irin ta yahudawa ya zamanto tsarin yahudanci shi ka dabbaka a gidanka shi kake bin manzon shi kake bin abi a rayuwarka amma ba annabi ba sallallahu alaihi wa sallama ko kuma rayuwar wasu kabilu wanda ba su bin annabi din ba su ma yadda da annabin ba ita ce take burge ka ita kake dabbakawa a suturarka ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam a maganarka ka bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a komai naka ka bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kulliyarka komai naka gaba ki da ya zamanto ka ba annabi sallallahu alaihi wasallama sai abin da ya bada umarni shi zaka bi to wannan shine sirri na gaskiya Allah ya kara mana san Annabi sallallahu alaihi wa sallama gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama jama'a muna magana ne akan gidan manzon Allah yaya gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake. Na farko dai annabi sallallahu alaihi wa sallam bai gina gidansa akan duniya da san duniya ba, shi yasa yayi ta nuna mutane abubuwan da za su guji duniya dan su kubuta, su kubutar da rayuwar su, kubutar da kansu. Ya faɗa hadisi cewa mali wala dunya, ni ko ina ni ina duniya, ma mathali wa mathalu dunya illa karakibin sara fi yawmin sa'ifin fastadalla tahta shajaratin sa'atan min naharin thumma raha wa tarakaha. Yace a wata riwayar mali wala dunya, ina ni ina duniya, aini da duniya kamar wato matafiyi ne da ya zauna a ƙarƙashin wata bishiya lokacin mai tsananin zafi, kuma yake jiran ya gama shan inuwarsa ya tashi ya tafi. Ma'ana annabi ya fassara duniya da kamar wuri ne, zango ne na dan hutawa, kai ba ta wuce inuwa ce zaka dan huta sannan ka kama gaba kai ta tafiya ba. Haka ya fassara duniya sallallahu alaihi wa sallama. Kaga ashe ba gidan zama bane ba. To shi yasa bai mai da hankali wajen kayata gidansa da yi masa kwalliya da ado da abin alfahari ko nan makamanci wannan ba, a'a shi ya dauki duniya wuri ne kawai da yanzu zai tafi ya barci. Shi yasa yana ganin ba bukatar ya zo ya kashe kwabansa da kudade masu tarin yawa a cikin wannan duniyar ko a cikin wannan gidan. Sallallahu alaihi wasallam a gidan annabi, shi yasa zaka ga babu hotuna, bai rataye hotuna kala kala a cikin gidan ba, saboda babu wani abu na nuna kwalliya da ado a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa babu karnuka, dan bai dauki duniya gidan da za a zo ai wani abu ne na ashakata ko ai wani abu na rayuwa na morewa ba, sabani yadda muke yi ba. Taban ba haramun bane mutum ya kyautata wurin zaman sa, ba haramun bane mutum ya ji dadin rayuwa a wurin zaman sa, amma sakewa da zarmewa da sakin kafa da miƙe kafa shi ake ji wa dan adam tsoro. Yayin da kai yalwatawa kanka wurin jin dadi da kwanciyar hankali, to wataƙila ba lalle bane ka ringa tuna mutuwa, amma an kai wannan kana tunawa kanka mutuwa, to kaga insha Allah ta'ala wannan tunanin mutuwan shine zai baka control, zai taimake ka ya dora ka akan turma na kwarai, dan kar ka je wani farali ko wani wajibi da Allah madaukin sarki ya wajabta maka baka dabbaka shi ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama dakin sa an gina shi ne da zarba ta dabino da tarin kasa sallallahu alaihi wa sallama, da duwar watsu da aka harhada aka duddura, itacin dabino, duwatsu ne, zarban dabino, duwatsu da kuma kasa, shi aka tara aka gina Annabi sallallahu alaihi wa sallama daki, kuma da haka aka yi masa wannan rufi din. Malaman tarihi suna fada kamar yadda ake nunawa wurare da yawa, za a ga alama al-mathalu taqribi, irin da ake kusanto da wato misalin kamar yadda dakin Annabi ko ra'ayin da yake abin zai baka mamaki sai ka zubar da hawaye, a ce ma haka gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, wato abin wato yana da ban tausayi kwarai ga matafiya. Ko yanzu idan mutum ya je Madina a gefen Babu Salam akwai wani guri na tarihi yanzu da aka yi wanda ana nuna gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da dakunan matansa, duk an nuna da irin yadda ya zo a riwaya da irin itatuwan da aka gina gidan, duk gashi nan sun yi shi, sun yi buga dan misali ne haka yanda hankalin mutum zai iya kaiwa gare shi, ba dan komai ba, dan a nuna mana cewa wannan duniyar wallahi ba gidan zama bace. Wanda ya dauki wannan duniya gidan zama, to ya yaudari kansa kuma ya ha'inci kansa. Allah ubangiji ya gyara mana halinmu. Imam Hassan al-Basri Allah ya masa rahama yake cewa na kasance ina shiga ɗakin matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin Sayyidina Uthman ibn Affan, lokacin mulkin Sayyidina Uthman bin Affan ina shiga ɗakin matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, yace wallahi da hannuna nake sawa in na miƙe hannuna ina tabo rufin ɗakin nasu da zarbar dabino da itatuwa. Allahu akbar, hannunsa yake sawa, ma'ana ba wani wuri ne murtafi, wani wuri ne wanda ai mai gini na alfahari bala, ɗakin mata Annabi a lokacin khalifancin Usman bin Affan. Hassan al-Basri yake cewa nakan shiga wallahi nakan sa hannuna in taba in ga ainihin wato rufin ɗakin mata Annabi. wuri ne wato wanda yake akwai tawadu kwarai da gaske da kankan da kai, amma alhamdulillah abin da ya raya wannan gida shine imani, abin da ya raya wannan gida shine yawan sallah, abin da ya raya wannan gida shine yawan karatun alqur'ani. Ashe mai saurare, ya kamata gidanka ya zamanto ka raya shi da kai da iyalanka kamar yadda annabi ya raya gidansa da yawan karatun qur'ani, da yawan salatin annabi, da yawan kyautatawa iyali, wanda shine babban abin da zamu tattauna akai a cikin wannan zaman maki da zamu yi in Allah ya so yadda a wannan babin. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana babban misali kwarai da gaske dangane da gidan da ya zauna har ya tafi ya bari. Na farko dai ya zauna a Makka, da ya zauna a Makka ya hijira ya bar gidan shi ya koma Madina. Riwaya ta zo cewa da ya koma Madina aqilu dan uwan Ali ibn Abi Talib ma shi ya dauki gidan ya sayar da shi ya ci gaba da amfani da dukiyar. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa komai ba, har wata rana ake magana ya gidanka na Makka, manzo Allah ce wa hal taraka lana aqilun min dar, yo aqilu ya bar mana wani gida ne, ai ba inda wani gida. Shi yasa da ya rasu sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya bari na dukiya, face kawai wani wata gona da ya bari ake cewa fadak, ita ma amsa ta a matsayin sadaka fi sabilillahi da sulken sa na yaki sallallahu alaihi wasallama. Kuma ya bar duniya gidansa ya ci musu bashin kwanan abinci kwano 30 na alkama daga hannun wani bayahude. Idan kuna tafa da ni a hankali a hankali, wannan yana nuna mana ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rayuwa a gidansa rayuwa irin ta tawadu'u, rayuwa ta kankan da kai, rayuwa ta rashin alfahari, sannan kuma ya rayuwa cikin rashi da bukata. Amma wannan bai rage masa komai ba a cikin kimarsa da matsayinsa da Allah madaukin sarki ya masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda yanayin lokaci zamu dakata anan sai gamuwa na gaba insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.